This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Talata, 8 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, rundunar sojin Isra'ila ta yi shelar kaddamar da farmaki daga ƙasa a kudu maso gabashin Lebanon. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta harbo 18 daga cikin jirage marasa matuƙa 19 da Rasha ta kai hare-hare da su da dare. Sannan majalisar dokokin Habasha ta zabi ministan harkokin waje Tai Aksi Salasi a matsayin sabon shugaban ƙasa.
Kadan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa al'ummar kasar Ghana na kokawa akan matsala ko kuma tsadar kayan abin masarufi sakamakon faduwar darajar sidin Ghana.
To dai wanda mu je karshen shekara muna tsinkarin Disemba wato Christmas kenan, mutane na sayayya diwa, sayayya ta tashin waje kaya ya shigo, kashi ana bukatan dola da dama.
Bayan haka za mu kuma ji hali da ake ciki a jihar Rivers biyo bayan zabukan ƙananan hukumomi da aka yi a jihar mai tattare da darussa masu yawa.
Wato halin da ake ciki a jihar Rivers hali ne wanda yake cikin yanayi na tausayi.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki, wanda shirin a yau ya duba batun haramci da ma'aikatar kasuwanci ta jamhuriyar Niger ta dora akan fitar da shinkafa da hatsi zuwa kasashen ƙetare. Muna kuma dauke da sauran sakonnin ku masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya ga labaran. Rundunar sojin Isra'ila yau Talata ta yi shelar kaddamar da farmaki daga ta ƙasa a kudu maso gabashin Lebanon, wanda hakan ke nuna faɗaɗuwar mamayar da jami'an gwamnatin Isra'ila ke cewa ana yi ne da zumar korar mayakan Hezbollah daga kan iyaka. Kamar dai farmakin ƙasa ta fara a kaiwa a Lebanon daga ranar 30 ga watan jiya. Rundunar sojin Isra'ila ta bayyana sabon matakin sojin da take daukawa a matsayin sassautacce, takaitacce, kuma wanda aka auna kan takamaimun wurare. To amma wannan farmakin ƙasa ɗin ya hada da hare-haren jiragen sama kan Beirut, babban birnin ƙasar Lebanon, da kuma wasu wurare a kudanci da gabashin ƙasar. Rundunar sojin Ukraine yau Talata ta ce ta harbo 18 daga cikin jirage marasa matuƙa 19 waɗanda Rasha ta kai hare-hare da su da dare kan yankunan tsakiya da kuma yammacin Ukraine. Bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa ne a sararin saman yankunan Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odessa, Tupoyel da kuma Venesia. Rashar ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankin ruwan Crimea da ke ƙarƙashin mamayarta, a cewar rundunar sojan saman Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha yau Talata ta ce ta kakkaɗo jirage marasa matuƙa na Ukraine guda 14 a sararin saman yankin da wato Belgorod, wanda ke wajejen iyakar Rashar da Ukraine, da kuma wasu jirage marasa matuƙa a sararin saman tekun Bahar Al-Ahmar. Majalisar dokokin Habasha jiya Litini ta zabi ministan harkokin waje Tai Aksi Salasi a matsayin sabon shugaban ƙasa, matsayin da a Habashar kusan naje kalayika ne kawai. Tai ya maye gurbin shugaban ƙasa mai barin gado Sahle Work Zawde, wanda ya kasance a matsayin tun a shekara ta 2018. Dama dai majalisar dokokin ƙasa ke zabar shugaban ƙasa, kuma jam'iyyar su Prime Minister, wadda ita ce mai mulki, ita ce kuma mai rinjaye a majalisar dokoki. An tabbatar da zaben bayan wani zama na haɗin gwiwa jiya Litini na babbar majalisa da kuma majalisar wakilai bayan dawowa daga hutun watanni biyu.
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, darajar sirin kasar Ghana na ci gaba da faduwa a gaban kudade na kasashen waje musamman dalar Amurka. Lamarin da ke tasiri ga tattalin arzikin kasar da kuma janyo hauhawan farashin kayayyaki. Rahotanni a jiya Litinin sun nuna ana sayar da dalar Amurka daya CD 16.40. Wakilinmu Hamza Adam ya isa babbar kasuwar Kumasi kuma ga ya ga yanda lamarin ke shafan kayan masarufi ga rahoton da ya hada mana.
Sadiku Musa, mai sana'ar shigo da kayan abinci daga Ketare, ya ce rashin daidaituwar farashin kaya na ci gaba da mayar da harkokinsu na kasuwanci cikin halin koma baya.
Gaskiya muna sai da sikiri da shinkafa. Gaskiya dola da ya hau sidi ya fadi, kaya ya yi tsada. Ya bari yanzu ma masu siman suka zo suka tambaya ba su yi sai kan da suke so. Mai sai kaya 20 yau shiri sai 5 ko 4 ya tafi. Kowa kuma na kuka. Amma ba mu bane, sadan ne ya kawo muna haka nan.
Ita kuwa Hadiza Haruna da take sayan kayan abinci tana sayar ma dalibai a makaranta ta ce dole ne ta yi kari saboda farashin kayan yayi tashin gaurun zabe.
Yanzu da kudin kaya da kullun karuwa yake, so san ka zo kai estimate ka zo kaya kudin shi ya karu. So sai ya bar kullun sai da kayan, sai dai ka kara.
Darajar takardun kudin Ghana wato CD na ci gaba da faduwa bisa kudaden waje musamman dalar Amurka, lamarin da ke tasiri ga tattalin arzikin kasar da kuma janyo ha farashin kayayyaki. Bincike da kafofin watsa labarai suka yi a jiya ya nuna cewa ana sayar da CD a hukumance kan 16.40 zuwa kowace dala daya, halin da darajar kudin Ghana ke ciki da yana kara tabarbarewar al'amura da kuma jefa rayuwar al'umma cikin mawuyacin hali. Wani lamari da masana ke cewa akwai aiki ja a bangaren gwamnati matukar tana son ta daidaita al'amura domin talaka ya samu sauki. Anwaru Sadat kwararre ne ta fannin canji a Ghana.
Su tremas ko dollar manna 16 idan ka je ka dogo kaya ka zo ka san kaman me bin kare ki dollar nan kan 16 ne kace kaya, so kafin ka sai da kayan nan ka kare ka je ka sai dollar nan kan 17 ka kafa da kenan. Sai ya bari da kasuwar nan bai stable ba.
Masana bisa harkan tattalin arziki a Ghana dai suna ganin faduwar darajar CD na baya-bayan nan yana da nasaba da tankarar bukukuwan Christmas da ake yi. Inji Shuaib Abubakar.
Kaga so dai wa anda mu je karshen shekara muna tunkarin December wato Christmas kenan, mutane na sayayya diwa sayayya kata tun waje kaya ya shigo sai ana bukatan dola da dama. To dai wa an ka duba a tarihi wannan lokaci ne ma da dola ke samun karfi sosai, CD ke faduwa, ka gane ko? Saboda shi tana samun wayanda suke tsoron kafin su je su kayan dolan ya je bisa ma duka yanzu suna zuwa su sai su boye wannan kuma duka na ci.
Tattalin arzikin Ghana na bukatar dala wajen tafiyar da shi, kasancewa galibi ana shigo da kayayyakin da kasar ke amfani da su ne daga wasu kasashe. Umar Ayana mai sharhi ne kan tattalin arziki na bukatar da gwamnati ta maida hankali wajen fitar da kaya zuwa kasashen waje har in tana bukatar shawo kan wannan matsala.
Amma bin da gwamnati zai yi ne ya kamata ya boost export to more so that we earn more foreign exchange, we have stabilized foreign currency because the international market this time because of bamu ya muna biyan foreign debt. So the only way na mu samu kudi ne either foreigners investors su kawo mana kudin cikin gari ko gwamnati kuma ya san hanyar zai boost export more either gold ko asunashi remittances da ke fitowa Ture.
A baya-bayan nan babban bankin Ghana ya ce ya soma aiwatar da tsarin inganta kasuwar musayen kudade na gajere da matsakaici da kuma dogon zango da nufin kawo kan wannan matsala. Na daga cikin matakan su ne bullo da shirin tsabar zinariya da musanyen gold da mai da dai sauransu. Sai dai kuma Ghana za ta samu damar samun tallafi dala miliyan 360 a wannan mako daga asusun bada lamunin duniya wato IMF. Wannan ya karfafa ajiyar kudaden waje da kuma karfafa duk wani aiki na samar da kayayyaki, inji masana Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
Agida Hamza Adam, yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, kungiyar tarayyar Turai na shirin tunkarar ramuwar gayya daga China bayan da kungiyar ta kada ƙuri'ar ranar Juma'a ta sa haraji kan motocin lataronin China waɗanda headquarter kungiyar da ke Brussels ke cewa suna amfana da tallafin gwamnati fiye da adadi. Yanzu dai ana ƙarshen kakar roron inabi a kudu maso yammacin Faransa, amma ba a cikin farin ciki. Fiye da silisi daya na inabin Cognac, wani nau'in brandy, ana turawa ne kasar China. Anthony Brown, shugaban gamayyar kungiyoyin manoman inabin Cognac wanda ke magana da harshen Faransanci ya ce
et se voir potentiellement demain appliquer une taxe de l'ordre de 40% de moyenne ou presque.
Yace ganin cewa gobe za a sa mana harajin shigar da kaya China na wajen kashi 40 cikin 100 wannan na nufin yuwar bacewar wannan kasuwar kenan. A ƙarshe mutane biyu da suka fara kirkiro na ura mai tunani ko artificial intelligence a turanci ko kuma AI a takaice John Hofield da Geoffrey Hilton sun ci kyautar Nobel a fannin physics yau talata saboda taimakawa da suka yi wajen yin shimfiɗa ga hanyar amfani da na'urar wato mai tunani wadda ta kawo sauyi ga yadda muke aiki da kuma yadda muke rayuwa amma kuma tare da bullo da wasu sabbin abubuwa masu barazana ga bil'adama kamar dai yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka ci kyautar ya faɗi. Hilton wanda ake wa lakabi da uban na'ura mai tunani dan kasashen Canada ne da Burtaniya wanda ke aiki a Jami'ar Toronto shi kuma Hotfield ba amurki ne dake aiki a Princeton jihar New Jersey ta Amurka mutane biyu da suka ci kyautar Nobel ta fannin physics a wannan shekarar sun yi amfani da wasu darussan physics wajen kirkiro wasu manhajoji waɗanda suka zama shimfiɗa ga mashahuriyar na'ura mai tunani a yau a cewar kwamitin bayar da kyautar a wani bayani da taiwa 'yan jarida.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yanzu ko bari mu leka jihar Rivers dake tarayyar Najeriya halin da ake ciki a jihar da ya dangane da tashi-tashin hankula da suka gudana na siyasa sakamakon zaben kananan hukumomi da ya gabata gwamnan jihar Mr. Fabura ya zargi wato wasu 'yan siyasa da suke zaune a jihar da yunkurin tada zaune tsaye a jihar wanda za su kai ga saka ainihin dokar ta ɓaci a jihar. Wakilin mu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka.
Tun dai bayan tashe-tashen hankulan siyasa da suka afko a jihar Rivers waɗanda suka hada da zanga-zanga da kuma kone-kone musamman a kananan hukumomin jihar a yau dai an fara samun sauki bisa la'akari da umarnin na shugaban ƙasar tarayyar Najeriya wanda ya bar gaban Inspector General na 'yan sanda na ƙasa cewa lallai duk mai yiwuwa na ganin cewa jami'an 'yan sanda sun dawo da kula da tsaro da oda musamman ma gine-ginen kananan hukumomi waɗanda bayanai suka tabbatar da cewar an kone da damansu. Waɗannan tashe-tashen hankula dai da suka afku ya tadawa 'yan jihar Rivers hankula kuma sun ce suna buƙatar lalle a maida wuƙa cikin kubenta domin samun zaman lafiya a jihar Rivers.
We have fear in our minds. The tension of people is too high in our local government and other places.
Wannan tana cewa ne sunana Madam Ankyo Osako. Tace yau mun waye gari a birnin Fatakwal cikin zullumi domin gudun abinda ka iya biyowa baya na rigimar siyasar jihar Rivers. Kuma mun ga wasu 'yan bangar siyasa musamman dauke da makamai suna farma kadarorin gwamnati musamman a karamar hukumar Imoha. Kuma muna bukatar a dawo da tsaro domin bin umarnin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya domin mu koma wuraren harkokin mu na yau da kullum.
Sunana Alhaji Yakubu Aliyu, shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP na 'yan arewa mazauna jihar Rivers. Sai kamar karamar hukumar Oba Ignema an samu tashin hankali, karamar hukumar Emoha nan zanga-zanga ma suka fito suka cewa su wasu amince da wannan gwamnati ba.
To sai dai kuma tun bayan umarnin da shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu ya bayar na dawo da doka da oda bisa binciken da na gudanar kawo yanzu jami'an tsaro ba su koma tsaron jama'a ba da kuma hedikwatar kananan hukumomi 23 da ke jihar Rivers. Sai dai kuma kwamishinan 'yan sandan jihar mai barin gado Musa Tunde Disu da na kira shi ta wayar salula ya tabbatar min da cewa yana miƙa ragamar jagorancin jihar Rivers ga sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Rivers. sai dai kuma an samu zanga-zanga a wasu wurare a jihar musamman kan titin LGRA zuwa fadar gwamnatin jihar ta Rivers kamar haka. Masu goyon baya ga tsohon gwamnan jihar Rivers Barisa Yansan Woke waɗanda ake zargi da yin zanga-zangar sun ce yin zanga-zangar ba a yi musu adalci ba kamar yadda wani dan zanga-zanga ke faɗi.
The actual truth is that people spontaneously came out to protest.
Yana cewa ne ba a yi mana adalci ba, shi yasa muka ɗauki mataki. Labarin da muka gani dai shine ka gani yana nuna cewar ba a yi mana adalci ba, muna wannan zanga-zanga ne domin neman haƙƙinmu. Masu sharhi akan al'amuran tsaro tuni suka fara tsokace dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Wato halin da ake ciki a jihar Rivers hali ne wanda yake cikin yanayi na tausayi. Kuma abin da ake mantawa shine shi fa gwamna shine mai ikon tabbatar da tsaro a jihar sa. Gwamna da yake ci ba wanda ya sauka ba. Don haka dole ne gwamnatin tarayya ta tabbatar da tsaro a wannan jiha karkashin shugabancin Fubara. Wannan shine zai tabbatar da dokar kasa da muke amfani da ita.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Ta gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga Ibrahim da cigaban wato shirinmu na gaba, wato noma a takaice kenan.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Yayin da aka fara girbin amfanin gona a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar, ofishin ministan kasuwanci ya hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa kasashen waje, nufin samar da wadatar abinci akan farashi mai rangwame a kasuwannin kasar. Sai dai matakin bai shafi kasashen Mali da Burkina Faso ba. Wasu 'yan kasar Nijar sun yaba da wannan yunkuri na hukumomin kasar. Ko da yake a cewar su matakin na bukata a zarce da shi da noman rani bayan kammala ayyukan noman damuna. Wakilinmu ne mai Sulaimu Mumin Barma ya hada mana rahoto na musamman kan wannan batu.
Lura da yadda irin wannan lokaci na kaka wasu 'yan kasuwa daga kasashen waje da ma wasu a nan cikin gida ke saye amfanin gona da arha su jibge don sayarwa a gaba da tsada. Yasa gwamnatin Nijar kafa dokar hana fita da kayan abincin da suka hada da hatsi da masara da shinkafa da dawa. Mashawarci a ofishin ministan kasuwanci na Yusa Jumarau ya yi mana karin bayani a game da dalilan daukan wannan mataki.
Lalle ofishin ministan kasuwanci ya dauki wannan kuduri wanda ya hana ketarawa da shinkafa mai kulawa da shinkafa da aka susuke da dawa da hatsi da masara zuwa kasashen waje, saboda kasanmu ya kasance abinci ya wadata, ya kasance don kan mutane su shigo su ketaro su sai abinci su je su kai shi wani kasashe kuma daga baya mu koma can mu sayo shi. Gwamnati ke son kwanan ga ya sai abinci shi da kanshi wurin talakawa da daraja mu aje su cikin kasa, saurin ma mutum ka yi dusu matsaluka. Don ka shi ne jami'an tsaro an ka ba su umarni na su kiyaye.
Magidanta sun yaba da wannan mataki da a cewar su abu ne da zai sassauta wahalhalun al'umma a wannan lokaci da kayan abinci ke kokarin fin karfin talaka ba wai a Nijar kawai ba, matsala ce da ta shafi mafi yawancin kasashen Afirka ta Yamma.
Sunana Usman Ibrahim. Ni gaskiya kai wanga shawara da gwamnati da ta yi yayi daidai. Ya cancanta haka nan gaskiya. Tunda gaskiya wannan lokaci talakoki sai a cikin matsin na kware ma. Tunda gwamnatin ya sai dan tallafa ma talakana. Dan ka so shi kuma ya sai dan ya ci riba na. Yanzu ga ka takkama abinci ya yi sauki sai sai ta yi aji. Kuma yayi tsada ya hawa da ƙarya kuma yan kasuwa za a koma saida ma kuma da tsada. Kenan ba ai kuyin ba kenan. Gaskiya ku dubara da gwamnati dauka ta yi.
Sunana Sahabi Manu Mama, ina zaune a nan babban birnin Yamai. Wannan mataki da gwamnati ta dauka za mu ce mataki ne mai kyau, an yi tunani mai kyau, saboda malam Bahaushe yake ce in ruwanka bai ishe ka wanka ba kai marmade ka tashi kenan a yau jamhuriyar Niger akwai matsala ta ga talakawa ta neman abinci abincin da muke nomawa bai ishe mu ba kenan koda ba an ce ma ba a huta da shi bai isa amma bana alhamdulillah saboda Allah ya kawo mana damana mafi yawan in ka duba garuruwa da dama an samu albarka damana ta bana kenan wannan tunani da gwamnati ta yi na hana huta da abinci a tsaya anan mutane su hawan da shi wannan abin ya kiwa sai ga ta kaide su waye za a ba nauyin su sai abin nan kuma talakan san ina za su kai a sai kuma idan an sai a rike shi saboda gaba talakai san can ne an taimaka mini bisa abin da ya faru na ambaliya da kuma abinci ya samu sauki kowa ga lokacin canje da an kai abin nan da an ka sai an aje mata talaka a bisani ma karshe abin ya faru rage ma an kai price ma bisa abin an kai da musu kenan to shi talaka su mai da kai kasa su san cewa eh an sai ma alhini ne da su a gaba zai in wani su a gaba
to ko me ke matsayin masu hada-hadar cimaka dangane da kudirin gwamnatin ta Niger Alhaji Habu Ali Jigo a kungiyar ƴan kasuwa ta ƙasa mamba ne a gamayyar kungiyoyin manoman shinkafa ta Ficopri
wannan adani ne kuma taimako ne ga dukkan talakawa sayan abinci a aji ko ba wai Niger ba duk mayan kasashen nan haka suke yi su sayi abin su aje wani bi shinkafa ma kaga ai sai ta shekarar biyar sannan ai bace din ta wurin ai a fadin wurin saida wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai kuma wanda yake dan kasuwan ne yana da muhimmanci a wurin shi kika abinci wannan haƙi ne na gwamnati tunda kaga abin da ya faru bana fa ka gani sai da shi don haƙi ya kai da 50 wani wuri ma an ce har da 2 to yanzu ko alhamdulillah ta ga yanan in kai lissafi jika dala 80 gida 40 ga yanan jika 16 kenan ko 100 aka sai jika 20 da jika 20 ka gani in ta gwamnati ta sai ta aje ko ma haka nan ta mai da kani lokacin da ake bukata ayayi wannan haƙi ne na gwamnati dole ne gwamnati ta kare wannan haƙi ga mutane ko ba haka ba mu da kanmu ayin shawara da mu kuma ba da shawara yanzu malamin da kake magana da ni kusan opposition ne ke zuwa shekaran da mun yi rayuwar bisa wannan magana cewa ayi kokari ya kasance
shugaban kungiyar adade sai wadata mai fafutukar kare masu saye dan amfani malam Mamman Nuri wanda ke fatan ganin an dauki matakan zuba ido kan wannan shiri na da kwarin gwiwa a game da irin tasirin da wannan yunkuri ka iya yi wajen wadatar da jama'a da cimaka sannan zai iya zama dalilin saukar farashi a kasuwanni in ji shi
hana fita da kayayyakin abinci daga kasar mu sai an ce rigakafi ne ya hi magani shekarar 2022 kuma da 23 matsala iri-iri ta abinci ta same mu musamman ma wajen rishiyin abinci na gari na kirki isasshe kuma matsala babbar ma wanda ta shahe mu ita ce ta takunkumi wanda muka rayu cikin shi rishiya iyakokin nan da aka yi shi ya sa kayayyaki daga nesa muke kawowa ta tashar jirgin ruwa na Lome a ratsa Burkina Faso kana a zonar Niger wannan shekara da ta wuce Najeriya farashi na abinci ya huce intaha kuma mu ma haka to tunda dai bana Allah sa damuna ga tanan da alamun albarka kuma an fara shiga cikin kaka to dole ne a yi rigakafi to wannan doka an yi daidai kuma hatan da cewa ita dokar nan da shaida al'umma kuma a waye musu kai
sai dai hukumomi sun ce matakin bai shafi kasashen kungiyar IRS ba wato Mali da Burkina Faso a bisa wasu dalilai inji na Yusuf Jumurau mai baiwa ministan kasuwanci shawara
wannan kasashe wani lokaci sun ba mu tallafi sun ba mu goyon baya sun ba da dama a hudduci maka kasashen zuwa kasan shi sa ka gani mu ma mun ka hudda su cikin sahun kasashe wanda mun ka hana a ketar da abinci namu zuwa gare su
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah kai mu makon gobe zamu kawo muku cigaban rahoton yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da wakilin maye mai sula Mumini Barma sai kuma Fiona nan Duduwa Mai da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko agogo muna cewa karfe 11 ne da minti 50 da kusan 5 na safe yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani mai lange-lange yalwaya wuri yace mana marhaban da cewa gwamnatin Najeriya za ta kashe naira miliyan 366 domin cike ramukan hanyar Abuja zuwa Kaduna da fatan Allah ya ba gwamnatin ikon sake gina hanyar gaba dayanta wasiƙa ta gaba kuma ta hadin gwiwa ce daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa suka ce salon VOA Hausa kalaman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ke cewa sake fasalta Najeriya da ma barfado da tattalin arziki su ne a gaban sa ba wai neman wa'adi ne ba to mu dai talakawa ba mu ga alaman hakan ba domin an ce da kare ana biki a garin ku yace magani a ƙasa wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum VOA Hausa Mulkin demokradiyya a Najeriya babu abin da ya haifar ga al'ummar Najeriya illa rashin tsaro da fatara yunwa rashin aikin yi ga matasa rashin wutar lantarki da rashin magunguna a asibitoci sai kuma janye tallafin man fetur a gaskiya idan haka mulkin demokradiyya yake sai in ce Allah wadai da mulkin demokradiyya sako daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban Najeriya Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi. Shin wai anya akwai tsoron Allah a zuciyar shugabannin mu na Najeriya kuwa? Domin wai kamfanin NNPCL na batun ƙara farashin man fetur zuwa 1,350 akan kowace lita. Haƙiƙa idan har hakan ta tabbata, to gaskiya za mu iya cewa ana son kashe mu ne kawai tun kwana mu ba su ƙare ba. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma ta hadin gwiwa ce ta ce salon VOA Hausa an ce fata na gari lamiri to muna fatan Allah ya yayyafa wa wutar rikicin da ke ci gaba da ci a tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas ruwan sanyi wanda a jiya Litinin aka cika shekara guda da fara wannan rikicin sako daga Sanusi Madattai da Mazaram da Isuhu Makera Madattai da Ilyas Yakubu da Gawa da Yakubu mai aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai
to madalla yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da takaitaccen labaran duniya
to takaitaccen rundunar sojin Isra'ila yau Talata ta yi shelar kaddamar da farmaki daga ƙasa a kudu maso gabashin Lebanon wanda hakan ke nuna faɗaɗuwar mamayar da jami'an gwamnatin Isra'ilar ke cewa ana yi ne da zumar korar mayakan Hezbollah daga kan iyaka Rundunar sojin Ukraine yau Talata ta ce ta harbo 18 daga cikin jirage marasa matuƙa 19 waɗanda Rasha ta kai hare-hare da dare da su kan yankunan tsakiya da kuma yammacin Ukraine. Bataliyar tsaron sararin saman Ukraine ta kakkaɓo jirage marasa matuƙan ne a sararin saman yankunan Dniprovska, Mykolaiv, Odessa, Tupolev da Venesia. Rasha ta kuma cillo makamai masu linzami biyu daga yankin ruwan Crimea da ke ƙarƙashin mamayarta a cewar sojojin Ukraine. Majalisar Dokokin Habasha jiya Litinin ta zaɓi ministan harkokin waje Taye Axel Selassie a matsayin sabon shugaban ƙasa matsayin da a Habashar kusan najekana yika ne kawai. Taye ya mai gurbin shugaban ƙasa mai barin gado Sahle Work Zaude wanda ya kasance a wannan matsayin tun daga shekara ta 2018. Kungiyar Tarayyar Turai na shirin tunkarar ramuwar gayya daga China bayan da kungiyar ta kada ƙuri'a ranar Juma'a ta sa haraji kan motocin lataronin China waɗanda hedikwatar kungiyar da ke Brussels ke cewa suna amfana da tallafin gwamnati fiye da adadi.
To masu sauraro iya abin da zamu kawo muku a daidai wannan lokaci kenan sai can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan irin darasin da za a iya ɗauka daga zaɓen zaɓukan ƙananan hukumomi da aka gudanar a jihar Rivers inda manyan jam'iyyun ƙasar ba su samu wato ƙananan hukuma ko guda ba. Don haka sai a tare mu a wani wannan lokaci yanzu Abadede Ibrahim ka Almasi Garba da Julie Lazar Gresham da Al Santos da suka taimaka muka kawo wannan shiri Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku sallama wassalam a saurari yau da gobe.